émission sur VOA Afrique.
This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa.
Sashin Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum, da fatan auna lafiya. Har yanzu dai Ibrahim Kalmasi Garba ne tare da Maryam Dauda da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na daren yau Litini 7 ga watan Oktoba. A babin rahotanni za a ji yadda tashin hankalin bayan zabe ya game jihar Rivers ta Kudu maso kudancin Najeriya yau.
Yau ban kilare burtali ne na 'yan ta'adda daga na hamali suna shiga Burkina, in an kasa su da cikin yankin ana iya a durkushe wannan abin.
To sai a muna aikin gafara ba shi ne ya kamata a ji ba, za kuma a ji yadda ƙungiyoyi da kuma hukumomi ke ɗaukar matakan inganta tsaro a jamhuriyar Nijar ta yankin Sahel mai fama da rigingimu. Ganin yadda a baya-bayan nan ƙungiyoyin mayaƙa suka tunatar cewa suna nan fa.
As we speak, they want to kill us, they are shooting at us, they had the gunshot, shooting at us.
Yana cewa ne sunana Okusima Daniel, yace ku kawo mu dauki, ku kawo mu dauki, yan bindiga za su kashe mu.
To mun sauya muku wato abin da ya kamata a ji na dazu, ya kamata a ji yanzu, na yanzu ya kamata a ji dazu. To kamar kowane daren ranar Litini, yau ma muna tafa da shirin ɗan ƙasa da hukuma, wanda zai dubi halin da ake ciki game da tsaro a yankin Sahel wanda ya hada da sassan arewacin Najeriya. Za kuma a ji labaran wasanni wanda Murtala Faruk Sanyina ke gabatarwa. Amma yanzu sai fa a gyara zaman a sha labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum, ga cikakkun labaran. Rundunar sojan Isra'ila ta ce ta kai har-hare ta sama a yau Litinin a wuraren 'yan kungiyar Hamas a fadin ziran Gaza, shekara ɗaya bayan harin da Hamas ɗin ta kai a kudancin Isra'ila, wanda ya janyo yakin da ya hada da fada a ƙasar Lebanon da kuma damuwar barkewar babban rikici a yankin gabas ta tsakiya. Wuraren da aka kai wa harin sun hada da wuraren harba rokoki na Hamas. Hamas ta fada a yau Litinin cewa ta harba rokoki kan Tel Aviv, wato birni na biyu mafi girma a Isra'ila, da kuma wasu yankuna da yawa da ke kusa da mashigar iyakar Isra'ila daga kudu. Isra'ila ta ba da rahoton cewa ƙararrawar gargaɗin hari ta sama ta tashi a Tel Aviv da kuma tsakiyar Isra'ila saboda makaman da aka harba daga Gaza. Rundunar sojan Isra'ila ta kuma ce ta kai har-hare akan wuraren da kungiyar Hezbollah ke amfani da su a Lebanon, ciki har da birnin Beirut da wasu sassan kudancin Lebanon da kuma kwarin Beka. Wasu rokoki da 'yan kungiyar Hezbollah suka harba sun taɓa birnin Haifa da ke arewacin Isra'ila, inda kafofin yaɗa labaran Isra'ila suka ce akalla mutane 10 sun jakkata. A yau Litinin, Amurka ta sanya takunkumi akan wata kungiyar ƙasa da ƙasa ta Hamas da ke tattara gudunmuwa, inda ta zarge ta da taka muhimmiyar rawa wajen sama wa kungiyar mayakan ta Falasɗinu kuɗi a ƙetare a zaman wani mataki a yayin da aka cika shekara ɗaya da fara yakin Gaza. A wata sanarwa, Baitul Malal na Amurka ya ce ya sanya takunkumi akan wasu mutane uku da kuma wata kungiya da ya kira mai ikirarin ba da agaji, wadda aka zarga da zama shahararriyar kungiyar samar da kuɗi ta ƙasa da ƙasa da ke taimakawa Hamas, da kuma bankin Al-Intaj da ke Gaza, wanda Baitul Malal ya ce Hamas ke iko da shi. Wani mai taimakawa Hamas ɗan ƙasar Yemen da ke zama a Turkiya shi ma yana daga cikin waɗanda aka sanya wa takunkumin, da kuma wasu abokan cinikayyarsa su tara, a cewar hukumar. Yayin da aka cika shekara ɗaya tun bayan mummunan harin ta'addancin da Hamas ta kai, Baitul Malal Amurka zai ci gaba da ƙoƙari wajen kawo cikas ga hanyoyin samun kuɗin Hamas da sauran ƙungiyoyin da ke samun goyon bayan Iran don gudanar da ayyukansu da kuma kai ƙarin hare-hare, a cewar sakatariyar Baitul Malal Amurka Janet Yellen. To kuna shan labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. An dage takunkumin takaita zirga-zirgar jiragen sama da aka sanya a Iran bayan da hukumomin kasar suka ga yanayin yan hakan ya dace, kamar yadda kafafen yada labaran kasar suka bayyana a yau Litinin. Lamarin da ya takaita tsawon lokacin da aka sanar na soke tashi da saukar jirage da hukumar kula da sufurin jiragen sama ta kasar ta sanar a baya. Dama a baya wani mai magana da yawun hukumar ya ce za a soke tashin jiragen sama daga dukkan tashoshin jiragen saman Iran har zuwa karfe 6 na safe agogon yankin a yau Litinin daga karfe 9 na daren jiya Lahadi. Bayan tabbatar da cewa babu wani hadari tattare da tashi da saukar jiragen sama da hukumar kula da sufurin jiragen sama ta yi, an janye dukkan takunkumin da aka sanar na soke zirga-zirgar jiragen, kuma an ba kamfanonin jiragen sama izinin su ci gaba da gudanar da ayyukan zirga-zirga, a cewar kafofin yada labaran kasar sa'o'i 6 kafin karewar wa'adin matakin sanya takunkumin. Da farko dai an soke tashin jiragen sama ne saboda dalilan kariya, kamar yadda kafafen yada labaran kasar suka ambaci kakakin hukumar na faɗa ba tare da bayar da ƙarin bayani ba. Sojojin Ukraine sun kai wani hari a yau Litinin a wata cibiyar ajiya da sarrafa man fetur da ke yankin Crimea da Russia ta mamaye. Ma'aikatar tsaron Russia ta sanar a yau Litinin cewa ta harbo jiragen sama marasa matuki na Russia guda 12 a yankin Crimea da kuma wasu a yankunan Belgorod, Kursk, Bryansk da Voronezh na Russia. Ukraine ta sha kai har-hari a kan wuraren sojojin Russia a Crimea tun bayan da sojojin Russia suka kaddamar da gagaruman farmaki a Ukraine a farkon shekarar 2022. Har-haren sun kawo cikas ga ayyukan jiragen ruwan Russia a tekun Bahar Rum. Jami'ai a Kyiv, babban birnin Ukraine, sun ba da rahoton wani hari da jiragen saman Russia suka kai a birnin a yau Litinin. Magajin garin birnin Vitali Klitschko ya faɗa ta kafar Telegram cewa barbashin rokokin sun fada akan gundumomin Kyiv da yawa, amma ba a samu rahoton asarin rai ba. Gwamnan yankin Cherkasy na Ukraine ya ce na'urorin kariya ta sama sun harbo jiragen saman Rasha marasa matuki guda uku, yayin da shi ma gwamnan Mykolaiv ya ce an harbo wani jirgin mara matuki a yankin.
Tumariyar Dauda aka saurara da labaran duniya daga sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma bari mu shiga babin rahotanni. Kamar yadda aka ji, yau an yi mummunar zanga-zanga mai nasaba da siyasa da kuma zabi a sassan jihar Rivers ta Kudu maso kudancin Najeriya. Ga dai Lamido Abakar da cikakken rahoton.
Yayin da sabbin shugabannin kananan hukumomi da ke niyyar kama aiki a jihar Rivers, wasu 'yan bindiga da ba san ko su wane ne ba, ko da yake dai ana zargin magoya bayan tsohon gwamnan jihar Rivers ne, wato Barisa Yansan Muke, 'yan bindiga dai sun rarraba kawunansu zuwa kananan hukumomin jihar, kuma suka yi dandazo a mashigar kananan hukumomin tare da hana shugabannin kananan hukumomi shiga ofis. Halin yanzu dai an tabbatar da kona sakatariyar karamar hukuma uku, inda 'yan bindiga suka cinna musu wuta. Kananan hukumomin kuwa sun hada da Eleme da Emoha da kuma karamar hukumar Ekwale. Wani ma'aikacin karamar hukumar da ke aikin share-share a karamar hukumar Obiabo ya ce 'yan bindiga sun yi ta harbe-harbe. Ya ce, yana cewa ne sunana Okusima Daniel, ya ce ku kawo mu ɗauki, ku kawo mu ɗauki, 'yan bindiga za su kashe mu. Ga su nan ɗauke da makamai suna ta harbe-harbe a cikin sakatariyar wannan karamar hukuma. Rayuwarmu na cikin haɗari, saboda haka muna neman ɗauki. Ita ma wata 'yar jihar da ta fada cikin gararin 'yan tashin hankali ta ce, ta ce garin Port Harcourt garin zaman lafiya ne, kuma wasu 'yan siyasa na son kassara zaman lafiyar jihar Rivers sakamakon zaben kananan hukumomi. Kuma wannan abin takaici ne, muna zargin tsohon gwamna kuma ministan babban birnin tarayyar Abuja, wato Yansan Muke, da haddasa wannan tashin-tashina. magoya bayan tsohon gwamnan jihar Taribas da Barisa Yansa Moge na ci gaba da gudanar da zanga-zanga ta rashin amincewa da zaben da aka yi kamar haka.
The legacy of Olomide, no accomplishment. This is what they are doing.
Yayin da aka shiga wannan turka-turka dai, rundunar 'yan sandan jihar Ribas ta tabbatar da cewa dukkanin jami'anta su janye jikinsu daga kowane bangare na kananan hukumomi da suke samar da tsaro. A cikin wata sanarwa da aka aike wa manema labarai, Musa Paul Kubani, ɗaya ne daga cikin magoya bayan tsohon gwamnan jihar Taribas Barisa Yansa Moke da ake zargi da waɗannan hare-hare na kuma tuntube shi. Yace,
what you are seeing in River State is a spontaneous reaction.
Yace, bangaren mu dai mu mun san ba zabe, dama kotu ta hana a gudanar da wannan zabe a jihar Taribas, kuma muna da shaidanu da dama. Kodayake dai tashi-tashin hankula da ake gudanarwa a jihar Taribas ba magoya bayan gwamna Wuke ne ke yi ba, ille dai wasu ne masu son mai da hannun agogo baya. Dr. Abdulkadir Suleiman Muhammad mai sharhi ne akan al'amuran yau da kullum, kuma ya yi tsokaci dangane da wannan dambarwa.
Wato tun farko ya kamata a ce an yi maganin abin da yake faruwa, a bar wanda yake cin gashi yake da lokaci a bar shi da ikon jiharsa. To shi yanzu abin da ya saurawa Wike yana so ya nuna cewa shi yana so yi karkon kifi ne, bi ma'ana an ci nasara a kansa, amma kuma yana so ya nuna wa duniya cewa yana da iko da kuma ta cewa har yanzu a wannan jiha alhali hakikanin gaskiya ba shi da sauran iko.
Lamido Abubakar Sakkwato, muryar Amurka daga Fatakwal, Najeriya.
To gaida Lamido daga Najeriya, kuma bari mu kada Jamhuriyar Niger, inda ganin cewa a baya-bayan nan 'yan bindiga sun yi barazanar sake kunno kai a yankin Sahel, kungiyoyi da hukumomi suka shigare wata magamar kasashen yankin Sahel da ke cikin jihar Tilaberi, taron da ya shawarci hukumomin Jamhuriyar Niger game da buƙatar ɗaukar wasu matakan da ake ganin za su taimaka wajen warware matsalolin tsaron da ke addabar yankin na iyakokin ƙasashe uku ɗin, ciki har da batun aikawa da ƙarin sojoji a yankin da shigar da matasan yankin ayyukan yaƙi da ta'addanci da dai sauransu. Ga dai wakilin muryar Amurka Suleiman Munibarma da cikakken rahoton.
Tsanantar al'amuran tsaro a yankin da ake kira yankin iyaka uku, wato wurin da Nishar da Mali da Burkina Faso ke makwabtaka, matsala ce da kai tsaye ke shafar karamar hukumar bankilaren jihar Tilaberi, sakamakon yadda abin ke dabaibaye tafiyar harkokin jama'a na yau da kullum. Dalili kenan bayan nazarin halin da ake ciki, shugabannin al'ummomin da abin ya shafa a ƙarshen taron da suka gudanar a Yamai suka bullo da wasu shawarwarin da suke fatan ganin shugaban gwamnatin mulkin soja Janar Abdulrahman Chani da mukarrabansa na CNSP sun ɗauke su da mahimmanci. Labgata Sidi Sajid shi ne kakakin waɗannan shugabanni.
Nous ressortissant du département de Bankilari, sollicitant du CNSP la sécurisation des récoltes qui s'annonce bien.
Yace, mu mutanen Bankilare muna kira ga CNSP ta ɗauki matakai don kare manoman da suka yi aiki a damanar bana da amfanin gonan da suka samu. Sannan muna buƙatar a buɗe makarantun da suka shafa shekaru da dama a rufe. Asibiti da aka gina tun 2016 ba ta taɓa aiki ba. Muna fatan za a bude ta daga yanzu.
L'ouverture de l'hôpital de Bankilari.
Kwamitin ya kuma buƙaci hukumomin CNSP su ɗauki wasu ƙarin matakai.
Prendre toutes les mesures nécessaires pour le retour des populations déplacées internes.
Muna kiran CNSP ta ɗauki matakai don mayar da dukkan 'yan gudun hijirar cikin gida zuwa garuruwansu na asali, a kuma tura ƙarin jami'an tsaron da za su ba su kariya su da dukiyoyinsu. Muna fatan za a ƙarfafa ayyukan sintiri a kowane lungu da saƙo na ƙananan hukumomin Bankilare, Kokoru, Goruwal da Tera, tare da fatan ganin hukumomin CNSP sun shigar da jama'ar waɗannan ƙananan hukumomi a ayyukan yaƙi da ta'addanci ta hanyar baiwa matasan karkarar damar shiga aikin tsaron ƙasa. To kome masu sharhi ke cewa kan tasirin waɗannan shawarwari na al'ummomin karkarar Bankilare, Abbas Mummuni ƙwararre ne kan sha'anin tsaro.
Tabbas ana yi a sa 'yan Bankilare cikin harkar tsaro a horar da su, a kai su wani shiya ko sanamu ko abala ko can wani shiya, yayin da ake ɗauko 'yan abala su ma da an kai ma horo haka ɗin. Akan cin Bankilare za a iya samun tasiri da a ce a an karkara ne an ka hora an kamar sunan cikin karkarin nan su sai su kawo kwanci hankali. Yau bankilare burtali ne na 'yan ta'adda daga na hamali suna shiga Burkina in an kusa su wajen cikin yankin. Ana iya a durkushe wannan abin.
Kamar yadda abin yake a Mali da Burkina Faso, lalacewar al'amuran tsaro na daga cikin dalilan da sojojin Nijar suka ayyana a jerin hujjojin kifar da gwamnatin farar hula a watan Yulin 2023. Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.
To gaida Suleiman, yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Yan kasa da hukuma.
Dukkan fitina daga jahilci take tuce kauna ta lalace shi ke jawo a yi zalunci da matsawa gun karban hanci.
Masu saurare assalamu alaikum, barka da saduwa da ku ta cikin shirin 'yan kasa da hukuma da ni Mahmud Ibrahim Fari zan gabatar.
Yaran matasa, daga an ce yau akwai wani jidali ya faru tsakanin wani da wani, sai kaga daga mai takobi sai mai adda sai mai yuka, ko kuma yaro duk wanda ka gamu da shi shina da makami cikin aji.
A lokacin tsarin shari'a, makamai idan har ka gansu irin wa'annan, sai dai irin masu sana'a ko mahauta ko kuma masu kira ko kuma wanzamai.
Illolin al'adar rike ƙananan abubuwa masu hadari a matsayin makamai da matasa ke yi a wasu sassa na yankin Sahel, musamman ƙasashen Najeriya da jamhuriyar Nijar, shine batun da shirin 'yan ƙasa da hukuma na yau zai yi tsokaci a kai. A dakace mu.
Sai an manta da su zalunci, an zauna an kashe jahilci, an tumɓuke tushen lalaci, roko da bara da tumasanci, na rashin aiki da yawan barci, to sai kaga an more yanci.
Madalla. Masarare kalubalen tsaro da galibin kasashen yankin Sahel ke fuskanta ba sabon al'amari bane. Wannan ta sanya gwamnatocin kasashen suka himmatu wajen magance wannan kalubale, baya ga tallafi daga gwamnatoci da kuma hukumomin duniya masu ruwa da tsaki akan harkokin tsaro da zaman lafiya. Kasashen Nijar da Najeriya da Mali na cikin misalan kasashen yankin Sahel ɗin da ke fama da wannan kalubale na tsaro. Yanzu haka wani nau'i na kalubalen tsaro da ya kunno kai a wasu sassa na jamhuriyar Nijar shine yadda matasa a wasu biranen kasar suka bullo da al'adar yawo da ababe masu hadari a jikinsu a matsayin makamin kariya, al'amarin da ke haifar da husuma a tsakanin matasan a galibin lokuta. Birnin Kwanni a jihar Tawa mai makwabtaka da jihar Sokoto a Najeriya na fuskantar irin wannan matsala, lamarin da ya sanya mahukuntan birnin gudanar da taron masu ruwa da tsaki game da lamarin. Mai martaba sarkin Kwanni Alhaji Muhammadu Salifu Sardauna ya fayyace abubuwan da mahukuntan suke kokarin cimmawa.
Kwanni Haruna da kowa ya san tagari ne wanda ke karbar baki, babu zancen sangoma, kuma hujja shine in ka duba babu kabila wadda dai ta Afrika zani ce ba ni ce ta Turai, amma ta Afrika babu kabilar da babu cikin Kwanni, kuma ko taho ana tarbon shi hannu biyu, kuma ya zamna shi harkoki ne babu sangoma kuma babu abin da ya dami kowa. To abubuwan da ke faruwa na harko dai daga yaranmu yau cikin garin ga zaka gani. Yaran matasa, daga an ce yau akwai wani jidali ya faru tsakanin wani da wani, sai kaga daga mai takobi sai mai adda sai mai yuka, ko kuma yaro duk wanda ka gamu da shi shina da makami cikin aji. Wannan abu ba shi wa a ce an ka ido an sa, domin wanda ya fara da yuka shina iya yi da bindiga gaba in an ka kyale shi. Yanan wannan abu ya kamata a ce mutane sun daina, mu uwaye mun kwatanta mu yaranmu, in akwai su waɗanda ke wannan ɗabi'a ya kamata a bari. In yin haka nan, to wannan kuma za mu bar waɗanda doka take ga hannunsu su yi maganin wannan matsala, don ba a iya barin gari shi shiga cikin wani hali na kakani kai.
To ga alama iyaye da sauran mazauna birnin na Kwanni sun yi maraba da wannan yunkuri na mahukunta.
Sunana Malam Danjuma. Mun ji dadi sai ga wanga mataki da aka dauka saboda yau matasan nan babu abin da a cikin rayuwa ko wani matashi da ka gani dauke da yuka illa don wani al'amari ya samu tsakanin shi da abokin hada kusa mai yuka na shi bakin goro suke nan su illata mutum.
Sunana Umar. Wanga mataki da mahukumta sun ka dauka daidai ne tun ana gani ga wani dandali na wani bidiyo ko wani abu to ya kai ga hilin Allah to bai da kuma amfani amma mu wallahi wanga mataki da iko suka dauka wallahi dadin mu
dama doka ce wanda ya kamata a ce sun dauke ta tun da farko to da yake akwai sakaki cikin al'amari amma dai da yanzu da Allah ya sa sun ka farga sun gano da cewa dokan makamin nan yana nan yana illa ga al'umma kenan kaga dokan matakin da sun kai yayi daidai
to nan gaba a cikin shirin zamu ji fashin bakin masana harkokin tsaro game da wannan al'amari
fitina barki ta gaba ta fita Allah wa daran mai ta dota da waɗanda suke da jawo ta hakanan da waɗanda ka kawo ta Allah ka gare mu da tashin ta
Masare Detective Awal Bala na cikin masana da ke sharhi akan al'amuran tsaro yayi karin bayani akan mahangar kororo game da dillilan da suka sanya rike wuka ko sanda da matasa ke yi ya rikide ya zama barazana ga zaman lafiyar al'umma
irin wayannan abubuwan yana farawa ne daga wato karkacewa tsarin al'ada da dokokin wanda ake amfani da su tunda a lokacin tsarin shari'a makamai idan har ka gansu irin wayannan sai dai irin masu sana'a ko mahauta ko kuma masu kira ko kuma wanzamai yawanci su ne suke irin amfani da wayannan makaman sai wani bangaren kuma suna amfani irin mafarauta idan za su shiga daji za su je farauta ana amfani da kananan makamai to yanzu kuma maimakon sana'a sai ake amfani da su don illata mutanen da ake so a cimma buri a kai na farko kenan sai ake amfani da su a lokacin da za a yi sata ko kwace idan har mutane suna rike da irin wayannan kananan makaman wato suna graduating daga kananan laifuffuka su koma manyan laifuffuka
ka ce mataki wake da alakin daukar mataki
mun kare biyu da bangaren society da bangaren gwamnati su bangaren al'umma matakin da za su dauka cewa na farko cewa lalle su tabbatar da cewa suna tarbiyantar da mutanen su ta wannan bangaren na biyu kuma lalle su tabbatar da cewa waɗanda suke kera waɗannan abubuwan ba a siyarwa da bata gari dan amfani da su duk wanda aka gani da irin waɗannan makaman kafin ya samu mallakar wannan makaman a tabbatar da ingancin sa da kuma me zai yi da shi na hudu kuma abin da ya kamata su yi duk wanda suka gani da irin wannan makaman ba bisa ka'ida ba lalle su dauki matakin reporting din su wajen jami'an tsaro dan a dauki waɗannan matakan ita kuma hukuma lalle ne ta yi amfani da dokokin da daman akwai dokoki lalle ne hukuma ta sa ido ta ga cewa inda ake kera makaman nan an tabbatar cewa ba a siyarwa bata gari don su yi amfani da shi lalle ne hukuma dole ta sani cewa duk inda aka ga mutane da irin waɗannan makaman a tabbatar ana sacin ɗinsu ana tabbatar da cewa an kwace waɗannan makaman kuma a tabbatar ana hukunta su akan laifin rike wannan makaman ba bisa ka'ida ba abu na ƙarshe da hukuma za ta yi lalle sai ta wayewa da jama'a kai kowa ya san iya abun da zai iya amfani da shi da kuma lokacin da zai iya amfani da shi da dalilin da zai iya amfani da shi
to Allah ya kara tsare mu masu ware karshen shirin yan kasa da hukuma na yau kenan sai makon gobe idan Allah ya kai mu yanzu a madadin daukacin abokan aiki musamman Haruna Mamman Bako na birnin Kwanni Mahmud Ibrahim Kwari daga sashen Hausa na muryar Amurka ke cewa a huta lafiya wassalamu alaikum
duka da an so shi ya inganta
To a gaida Mahmud yanzu kuma ga Murtala Sanyi na da shiri na gaba.
Tsohon kaftin ɗin Super Eagles na Najeriya Ahmed Musa ya sami zura kwallaye biyu yayin da ya koma tsohuwar kungiyarsa ta Kano Pilas a wasan gasar Premier da ta buga da Sunshine Stars a jiya Lahadi. A filin wasa na Sani Abacha da ke birnin Kano. Musa na zaune ne ba kungiyar takale da tun sa da kwanta ragin sai ya kare a kungiyar Sivasspor a watan Fabrairu wannan shekara. Lamarin da ke nan ya sa ya koma turkin sama cebo na Kano Pilas a ƙarshen watan na Fabrairu. Wannan ne karo na biyu kuma da Musa din mai shekaru 31 yake komawa kungiyarsa ta Kano Pilas inda nan ne ya tashi rayuwarsa ta kwallon kafa. domin kuwa ya taba komawa na dan lokaci a shekara ta 2021 bayan karewar kwantaragin sa da kungiyar Al-Nassr ta kasar Saudiya. Najeriya za ta fafata wasannin neman gurbin gasar kwallon kafar cin kofin nahiyar Afirka wannan watan ba tare da shahararren dan wasan ta Victor Osimhen ba sakamakon rauni da ya samu. Najeriya wacce yanzu haka take a saman rukunin nasu za ta fafata wasanni biyu ne da Libya a cikin wannan watan na Oktoba, to amma dukan su ba tare da Osimhen ba. Biyo bayan raunin da ya samu a ƙarshen mako a yayin da kungiyar sa ta Galatasaray ta fafata da Kasimpasa, inda nan ne ya sami damar zura kwallon farko ga sabuwar kungiyar tashi da yake zaman aro daga Napoli. Kungiyar ta Galatasaray ta kasar Turkiya ta fitar da sanarwa kan yanayin raunin na Osimhen, inda ta bayyana cewa kuma tuni da ya fara samun kulawar likitoci, haka kuma ana sa ran dawowarsa taka leda nan da ƙarshen hutun da za a shiga na wasannin ƙasashe. Engila kuma mai horar da yan wasan kungiyar Manchester United Erik ten Hag yana ci gaba da fuskantar matsin lamba sakamakon kuma bayan rashin nasara a wasanni, lamarin da ya haifar da tababa kan makomar aikin sa da kungiyar. A baya-bayan nan kungiyar ta sha kashi a wasan da ta buga da Porto a gasar Europa, inda hankali ya karkata kan wasan da ta buga a jiya Lahadi da Aston Villa a gasar Premier. Sai dai a yayin da ake zaton kungiyar za ta nuna sabuwar bajinta musamman bayan da ta shiga gaba a wasan da ci biyu da nema, tunani ya sauya bayan da Villa din ta sami farke kwallayen biyu kafin aje hutun rabin lokaci, inda kuma ta sami zura kwallonta ta uku a cikin rabin lokacin wasan na biyu. United din ta kwaci kanta da kyar bayan da ta sami farke kwallonta uku ana dab da karasa wasan. Wannan ya sa manazarta lamarin wasanni bayyana ra'ayoyi kan makomar kocin na kungiyar wanda ke fuskantar matsin lamba da barazanar rasa aikinsa. A daidai lokacin da kungiyar yanzu haka take ta 14 a teburin gasar Premier da maki 8 kacal a cikin wasanni 7. To ƙarshen labaran wasannin kenan. Murtala Faruk Sanyin na a Washington DC.
To a gaishe ka da wannan kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe, wato labarai amman a taƙaice.
Rundunar sojan Isra'ila ta ce ta kai har-hare ta sama a yau Litinin a wuraren 'yan kungiyar Hamas a fadin zirin Gaza, shekara ɗaya bayan harin da Hamas ɗin ta kai a kudancin Isra'ila wanda ya janyo yakin da ya hada da fada a ƙasar Lebanon da kuma damuwar barkewar babban rikici a yankin gabas ta tsakiya. Wuraren da aka kai wa harin sun hada da wuraren harba rokoki na Hamas. Hamas ta fada a yau Litinin cewa ta harba rokoki kan Tel Aviv, wato birni na biyu mafi girma a Isra'ila, da kuma wasu yankuna da yawa da ke kusa da mashigar iyakar Isra'ila daga kudu. A yau Litinin, Amurka ta sanya takunkumi akan wata kungiyar ƙasa da ƙasa ta Hamas da ke tattara gudunmuwa, inda ta zarge ta da taka muhimmiyar rawa wajen samawa kungiyar mayakan ta Falasɗinu kuɗi a ƙetare a zaman wani mataki a yayin da aka cika shekara ɗaya da fara yakin Gaza. A wata sanarwa, Baitul Malal Amurka ya ce ya sanya takunkumi akan wasu mutane uku da kuma wata kungiya da ya kira mai ikirarin bada agaji wadda aka zarga da zama shahararriyar kungiyar samar da kuɗi ta ƙasa da ƙasa da ke taimakawa Hamas da kuma bankin Al-Intaj da ke Gaza, wanda Baitul Malal ya ce Hamas ke iko da shi. An ɗage takunkumin takaita zirga-zirgar jiragen sama da aka sanya a Iran bayan da hukumomin kasar suka ga yanayin yin hakan ya dace, kamar yadda kafafen yaɗa labaran kasar suka bayyana a yau Litinin. Lamarin da ya takaita tsawon lokacin da aka sanar na soke tashi da saukar jirage da hukumar kula da sufurin jiragen sama ta kasar ta sanar a baya. Dama a baya wani mai magana da yawun hukumar ya ce za a soke tashin jiragen sama daga dukkan tashoshin jiragen saman Iran har zuwa karfe 6 na safe agogon yankin a yau Litinin daga karfe 9 na daren jiya Lahadi.
To masu sauraro, da haka kuma muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokacin, sai kuma gobe da safe idan Allah ya kai mu za a ji mu dauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Maryam Dauda wadda ta taya ni gabatar da shirin da producer mu Julie Lenz Gresham da kuma engineer mu ta yanzu Kelly Williams, ni Ibrahim Kalmasi Garba ke muku fata alheri. Wassalam.